cikin ƴan kwanakin nan dai labarin sakin Sadiq Ango Abdullahi dake cikin mutanen da ƴan bindiga suka sace a jirgin kasan da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna ya cika kafafan sada zumunta. Sai dai kuma gamayyar iyalan waɗanda aka sacen ta ce har yanzu dai ba a sako Sadiq Ango Abdullahi ba, kamar da yadda wasu daga cikin su suka tabbatar.
Sunana Imran Ahmad, dan uwa daga cikin wanda aka yi garkuwa da su a jirgin kasan. Game da maganar da ake ta yawo da ita cewa an saki Sadiq Ango Abdullahi, to gaskiya mu dai a matsayin mu na kungiya na waɗanda aka yi garkuwa da su, mun yi magana da shakikai kuma ƴan uwa na jini na Ango Abdullahi, kuma da amincewar su sun ce mu ƙaryata wannan magana ba gaskiya bane, kuma wannan magana da ake ta yadawa tana tada musu da hankali matuka, saboda ya an ce an saki Sadiq su a matsayin su na ƴan uwansu basu ganshi ba, kuma babu wanda ya tuntube su ya ga musu an sake shi.
Sunana Zara Aliyu, game da maganar da ake ta yi cewa an sako Sadiq Abdullahi Ango, har yanzu ba a sako wannan bawan Allah ba, kawai abu ne ake yada shi, mu ba mu san wannan manufar ba.
A maimakon shagulgulan sallah da al'ummar musulmi ke yi a fadin duniya, ma ƴan uwan mutanen da aka sace sun ce su suna cikin kunci.
Sunana Sani Lawal Othman, ina da kanina Sallawul Othman da kuma Amina Jibro, wanda wannan garkuwa da aka yi da mutane na jirgin kasa ya rutsa da su. Wallahi daga iyaye, ƴan uwa, kanne, abokan arziki, mu mun kasance cikin juyayi ne da damuwa da dimuwa saboda ƴan uwan mu suna hannun waɗannan mutane.
A gaskiya muna cikin damuwa, muna cikin kunci da bakin cikin rayuwa cikin wannan mawuyacin hali a daidai lokacin da mutane ke shagulgulan sallah, kallon su kawai muke yi saboda ƴan uwan mu da muke jira suna hannun ƴan bindigan nan, kuma har yanzu ba wanda ya ce mana komai.
Sai dai a jawabin shugaban kasa Muhammadu Buhari na ranar sallah ya ba da wani tabbaci.
I have directed security agencies to ensure quick and safe recovery of all victims of kidnapping.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce na baiwa rundunonin tsaro umarni na su tabbatar da cewa dukkanin waɗanda aka sace an ceto cikin gaggawa kuma cikin lafiya ba tare da an musu illa ba, kuma na umarci hukumar jiragen kasar ta bude wata cibiyar bibiyar yadda za a ceto waɗannan mutane da aka sace, kuma a rinka baiwa iyalai da ƴan uwansu bayanai akai-akai, wanda wannan zai rage musu radadi da damuwa a yayin da zamu ci gaba da kokarin ganin mun ceto waɗanda aka sace cikin aminci kuma mu sada su da iyalansu ba tare da matsala ba.
This should ease their pain and anxiety as we push the military to find a safe return to their families of all those victims.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.